الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 4 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Kitabut Tauhid Allazi huwa haqqullahi 'alal 'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Najdi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata ya gabata saki uku a dunkule mutum ya faɗa ma matarsa yace na sake ki saki uku ko ya rubuta takarda wanda take kunshe da saki uku ya danka mata wannan saki uku a matsayin dake dalilin da ke tabbatar da haka hadisin da ke cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa saki uku a kalima daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abu Bakar da shekaru biyu na farkon khalifancin Umar a matsayin saki daya da mutane suka cika yi ma mata saki uku a lokaci guda Umar Allah ya kara masa yadda sai ya sanarwa yace daga yau duk wanda ya saki matarsa saki uku zamu zartan masa a matsayin uku Umar yayi haka ne domin yi musu hukuba saboda shi saki uku a dunkule saki ne na bid'a in har ma saki ya kama saki wanda yake na sunna shine kama mace saki daya bayan ta gama tsarki ba tare da ka kusance ta ba dan haka a takaice saki uku dai a dunkula a lokaci guda matsayin saki da tafiyake kamar yanda haka yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a zamanin Abu Bakar haka a farkon khalifanci na Umar dan haka wani malami ya wallafa littafi wanda yake mai sunan saki uku a cikin kalima daya anan duka ya tattaro maganganun magabata Allah ya ji kansu abinda ya fita da shi wato kasancewar saki uku a matsayin da yake sabani ga malikiya sune suka tafi akan cewa a matsayin saki uku yake amma a magana wadda take tabbatacciya a matsayin saki da yake. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine ke cewa tabbas wato mu ne muka aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Wannan manzo farkon abinda yake fada ga jama'arsa shine ani ibudullaha, ku kadaita Allah a cikin ibada. Wajtani buqabut, wato ku nisanci gunki kada ku bauta masa. Sai ya ce fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alayhi dhalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Ubangiji ta'ala ya ce fa minhum man hadallahu, daga cikin su jama'ar akwai wanda Allah ya shiryar da shi ya karba kiran wato manzo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man haqqat alayhi dhalala, daga cikin su akwai wanda wato kalima ta bata ta gasgata a kan shi. Sai ya ce fasiru fil ardi, ku tafi ban kasa, fanzuru ku yi diba ku yi nazari, kaifa kana aqibatul mukaththibin, yaya karshen masu karyatar da manzanni ya kasance, karshen su shine tabewa da halaka. To kamar yanda bayani ya gabata, ita wannan aya malam ya shigo da ita domin ya nuna mana haƙiƙanin tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, tare da nisantar bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, tabbas mun aika da manzo a cikin kowace al'umma. Kamar yanda bayani ya gabata, babu wata al'umma daga cikin al'ummun da suka gabaci wannan al'umma har aka zo kan wannan al'umma fiyayyar al'umma cikamakin al'ummu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowace al'umma sai da Allah ya turo manzo na musamman. Kamar yanda ya faɗa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikin ta. To kuma kowane manzon iya abin da yake kiran al'ummarsa a farko shine kadaita Allah a cikin ibada, tare da kuma nisantar wato bautar bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda muka yi bayani a baya, lafazin at-taghut an ciro shi ne daga at-tughyan. At-tughyan shine mujawazatul haddi, wuce makadi da rawa, ko kace wuce gona da iri, shine ketare iyaka a takeici, shine ake nihi da at-tughyan. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, inna lamma qagal ma'u hamalnakum fil jariya. To dan haka at-taghut, kamar yanda bayani ya gabata, wato suna ne wanda yake gasgata akan dukkan akan wasu abubuwa kamar guda biyar da aka zana da muka zano, tare da cewa qawagit kin suna da yawa. Shugaban dagutai gaba daidai shine Iblis, ngane ko Iblis, sannan da wanda yayi da awar sanin gaibu shima ya zama dagut, kamar boka, kamar dan dago, kamar dan diba. Haka wanda ke hukunci wato da wani littafi ba na Allah subhanahu wataala shima ya zama dagut. Haka shi kansa littafin da ake hukunci da shi ba hukuncin Allah ba sunansa dagut. To dan haka, kamar yanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani game da haƙiƙanin tagut, idan aka ce at-taghut shine yake cewa ma jawaza bihi al-abdu haddahu mimma abudin aw matbu'in aw muqa, wato abinda bawa ya wuce iyakarsa da shi, ma'ana abinda bawa ya dauka ya kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba, na wani abun bauta ko wani wanda ake biya ko kuma wani wanda ake masa da'a. Tare da cewa kamar yadda shi al-Imam Malik ya faɗa, cha yi ma'ubida min dunillahi, duk wani abu da aka bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zama tagut. Don haka malamai suka mai istidrak suka ce wa huwa radi, kenan halin ya yadda da wannan ibada da aka sarrafa masa. Don haka anan kenan duk wani wanda aka bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba da yarda shi ba da amincewarsa ba, to wannan ba a kiran shi tagut. Kamar yadda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wasu sun rike su a matsayin abun bauta, amma ba dan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sun yarda sun amince da wannan ibada da ake musu. Haka annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam wasu sun rike su a matsayin alloli suna bauta musu, amma ba dan annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam sun amince cewa a sarrafa musu ibada. Haka wasu daga cikin salihan bayi ana bauta musu, kamar wanda ake zuwa ana tawafi da kabarinsu, ana musu yanka, ana musu addawal, ana sarrafa musu haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Da yawa daga cikinsu ba su yadda da wannan ibada da ake musu, kamar yanda ƴan Shi'a suke bauta ma wato Husayn, inda suke ma kabarinsa sujada suna masa abubuwa waɗanda suke na ibada. To waɗannan duka ba a kiransu ɗagutu, me yasa? Saboda ba da yarda su ba da amincewarsu ba. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana tambayar da zai ma annabi Isa alaihi salam a ranar kiyama, kuma da irin amsar da annabi Isa zai ba Ubangijinsa, kamar yanda can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa iza qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma duntu fihi falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Ubangiji ta'ala yace wa iza qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ba su labari lokacin da Ubangiji ta'ala zai faɗa ga Isa dan Maryam. Ubangiji ta'ala yace masa, ya kai Isa, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah, shin kai ne ka faɗa ma jama'a cewa kai da mahaifiyarka a maida ku alloli a ringa bauta muku koma bayan Allah da ya halicci kowa da komai? Qala subhanaka, annabi Isa alaihi salam sai yace, tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangijina, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ai bai dace ba gare ni da zan faɗa abin da ba gaskiya ba. In kuntu qultuhu faqad alimta, ya Allah, in har ni na faɗa musu cewa ni da mahaifiyata su maida mu alloli su ringa bauta mana, faqad alimta, yace ya Allah kai sani, in har dai ni na faɗa musu kai sani. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, domin ka san abin da ke cikin raina, wa la a'lamu ma fi nafsi, ni ban san abin da ke cikin ranka ya Ubangijina, innaka anta allamul ghuyub, domin kai ne mai matukar sanin duk wani abu wanda yake boyayye. Annabi Isa ya ci gaba da faɗa, ma qultu lahum, yace ya Ubangiji na ban ce da su komai ba, illa ma amartani, face iya abin da ka umarce ni da shi, ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, iya abin da nace da su ku kadaita Allah a cikin ibada, shine Ubangiji na, shine Ubangijinku, iya abin da na faɗa musu. Kuma wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim, na zamanto ni mai shaida ne a kansu yayin da wato nake a cikinsu, ma'ana lokacin da nake a cikinsu. Falamma tawaffaytani, lokacin da ka karɓe ni ka ɗaukaka ni zuwa sama, kunta antar raqiba alaihim kai kai ne mai iko mai kiwo akan su ka san me suke ciki wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai ne halartacce akan dukkan komai domin babu wani abu wanda yake boyuwa gare ka kaga anan annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala ya hakaito mana yanda zai wanke kanshi a ranar kiyama cewa ba shi bai kiran cewa abauta masa abauta ma mahaifiyarsa to haka su ma mala'iku kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada mana a cikin suratu saba wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun ubangiji ta'ala yace ba su labarin ranar da ubangiji ta'ala zai tara su gaba daya kenan da waɗanda suka bauta ma wani Allah da su waɗanda aka bauta ma ke thumma yaqulu lil mala'ikati aran nan ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa yace da su a haula'i iyyakum kanu ya'budun shin wai waɗannan ku ne suka kasance suna bauta ma a haula'i shin waɗannan mushrikai kanu iyyakum ya'budun ku ne suka kasance suna bauta ma a lokacin nan mala'iku za su faɗa ga ubangijinsu su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarinmu kai ne wato abun bautarmu min dunihim ba su ba ma'ana kai ne majibincin lamarinmu bal kanu ya'buduna al-jinna bari dai kawai aljannu suke bauta ma aktsaruhum bihim mu'minun domin mafi yawansu wato sun yi imani ne da aljannu to dan haka a takaice duk wanda ya bauta ma wani Allah shi wanda aka bauta ma kin ba da yarda shi ba ba da amincewarsa ba kai tsaye wannan bauta tana komawa zuwa iblis domin shine ya kawata ma wannan bawa bautar wani Allah subhanahu wataala dan haka kenan jagoran su gaba daya jagoran tawagit kenan shine iblis to shine anan ubangiji ta'ala yace wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan ani ibudullah ku kadaita Allah a cikin ibada sai ya ce wajtani bubagut wato ku nisanci dagut ma'ana ku nisanci gunki kada ku bauta masa kenan dagut duk wani abu wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wataala in dai da yardarsa da amincewarsa to ya zama dagut dan haka anan kuma umarni ne Allah ya mana na cewa mu nisanci bauta ma waninsa malaman suke cewa al'amuru bilijtinab ablag wato min al'amuri bitar a umarce ka cewa ka nisanci abu yafi a ce ka bar abu kaza idan aka ce ka nisanci abu kenan kar ma ka kusance shi yafi a ce kar ka aikata abu kaza kenan don haka wannan aya tana nuna duk wata wasila wadda za ta kai mutum duk wata hanya wadda za ta kai mutum zuwa bauta ma wani Allah subhanahu wataala to wannan hanya haramun ne dole ne mutum ya nisance ta dan haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu cewa kar mu sanya kabari gaban mu sallah an gane kula tu sallu ila alqubur domin duk wanda yake sanya kabari gaban yana sallah to wata rana wanda yake cikin kabarin zai bauta ma dan haka duk wasu ibadu da ake zuwa a yinga yin su a gindin kabari wannan wasa'il ne waɗanda suke kai mutane zuwa shirka kamar yanzu misali mutum bai tashi yin addu'a ya ce sai ya je kabarin wali wanda zai je ya addu'a ya roki Allah to wannan wasila ce wadda za ta kai shi zuwa shirka kamar yanda da yawa daga cikin su akwai wanda sai ya addu'a in ya je kabarin wali wanda zai yanka dabba yayi sadaka wani zai yi sadaka wani zai yi sallah a can gindin kabarin wani ya ce a can zai yi duka wasu abubu zai yi addu'a da sauransu to waɗannan duka wasa'il ne waɗanda suke kai mutane zuwa shirka dan haka al-a'immatul arba'a al-imamu malik da al-imamu abu hanifa da al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad gaba ɗayan su sun haɗu akan cewa bai dace ba mutum ya ce a gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi addu'a suka ce in ma addu'a za ka yi sai dai ka yi gaba ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a amma ka je ka tsaya gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yarda ba me yasa saboda ba a sunnanta ba yin addu'a a nan dan haka dukkan wasu wasa'il kenan waɗanda za su kai mutum zuwa bauta ma wannan Allah subhanahu wata'ala, to wannan aya ta yi hali tunda ce ai wajitani bubbahuta, wato ku nisanci dagutu kenan ya zamanto shi a bangare daban ku a bangare daban, kenan kar ma ku kusance shi. Za mu tashi aya ta gaba, kamar yadda mun karanto ayoyin a baya kenan. Aya ta gaba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ubangiji ta'ala ke fada wa qada rabbuka, wato ubangijinka ya yi umarni ko ka ce ya shar'anta ko ka ce ya yi wasiya, shine ma'anarsa kenan a nan. Wa qada rabbuka, ubangijinka ya yi umarni alla ta'budu illa iyyahu, kar ku bauta ma kowa face shi. Sai ya ce wa bil walidayni ihsana, uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa. Wato lafazin al-qada ya kasu kashi biyu, ma'ana qada'ullahi subhanahu wa ta'ala ya kasu kashi biyu, hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai al-qada'ul kauni, akwai al-qada'ul shar'i. Shi al-qada'ul shar'i baya kasancewa sai game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so yake kauna, da haka duk wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta da na yi da na bari, to wannan ana kiran shi al-qada'u shar'i. Kamar yadda anan ya ce wa qada rabbuka, ubangijinka ya hukunta, ma'ana ya yi wasiya ko ka ce ya yi umarni ko ka ce ya shar'anta, Allah ta'budu illa iyyahu, kar ku bauta ma kowa in ban da shi. Kaga kadaita Allah a cikin ibada, wannan abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so yake kauna, dan haka ya shar'anta ma bayinsa. Nisantar bauta ma wanin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda Allah yake so yake kauna, dan haka yace mu nisanci bauta ma duk wani ba shi ba. To dan haka shi al-qada'u shar'i baya kasancewa sai a cikin abin da Allah yake so, dan haka ya shar'anta mana kadaita shi a cikin ibada, ya shar'anta mana kyautata ma mahaifa da sadar da zumunta da kyautata makwabtaka da sauransu. To dan haka shi kuma al-qada'u shar'i wato yana iya kasancewa ga wanda Allah ya hukunta, kuma yana iya kasa kasancewa. Allah ya shar'anta mana gaba ɗayan bayinsa cewa mu kadaita shi a cikin ibada, dan haka wasu suna kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, wasu ba sa kadaita shi a cikin ibada. Kenan yana halatta ya kasance daga shi wanda aka hukunta, kuma sannan yana iya kasa kasancewa. Amma shi al-qada'ul kauni shi yana kasancewa game da abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya so. Shi al-qada'ul kauni yana kasancewa cikin abinda Allah yake so, haka kuma yana kasancewa cikin abinda Allah baya so. Yanzu misali wanda Allah ya kaddara masa kafirci, kafirci abu ne wanda Allah baya so, kuma bai yarda da shi, bai amince da shi, amma ya kaddara ma wasu daga cikin bayinsa, kamar yadda yake wala yarda li ibadihi al-kufra, ubangiji ta'ala baya yarda da kafirci game da bayinsa. Haka barna a ban kasa abu ce wanda Allah ya hukunta, amma ba dan yana son ta ba, kamar yadda yake wa qabaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira. Ubangiji ta'ala yace mun hukunta ga banu isra'il sune jikokin yaqubu alaihi salam, wato a cikin littafin at-taura cewa la tufsiduna fil ardi marratayn, lalle ne za ku yi barna a ban kasa marratayn wato karu, wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi dagin kai wanda yake mai girma. to wannan alqada'ul kauni ne domin ubangiji ta'ala baya son barna amma ya hukunta cewa banu isra'ila za su yi barna a ban kasa wato karo biyu domin can ya fada wallahu la yuhibbul fasad ubangiji ta'ala baya son barna haka can ubangiji ta'ala ne ya fada wa qabaina ilaihi zalika al'amra anna dabira haula maqbu'u muslihi kamar yadda Allah ya hukunta halakar da mutanen Annabi Lut alayhi salam shine anan ubangiji ta'ala yake ni alqada'ul kauni dan haka shi kuma alqada'ul kauni a inda ya bambanta da alqada'ul shar'i shi wannan tabbas ne aukuwar shi tabbas ne baya kuskurewa shi alqada'ul kauni duk abinda Allah ya hukunta na alqada'ul kauni wannan tabbas sai ya wakana amma shi alqada'ul shar'i kina yana iya kasancewa kuma yana iya kasa kasancewa Allah ya yi umarnin bayin sa cewa su kadaita shi a cikin ibada wasu suna bauta masa wasu kuma ba sa bauta masa to shi ne anan yace wa qada rabbuka ubangijinka yayi umarni Allah ta'budu kar ku bauta ma kowa illa iyyahu face shi dan haka wannan gaba tana nuna mana hakikanin tauhidi hakikanin tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada kuma tare da nisantar bauta ma waninsa domin duk wanda ke bauta ma Allah yana bauta ma wanin Allah to wannan ba ibada bace beki ba ibada bace beki kamar yanda mushrikan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma gumaka dan haka ubangiji ta'ala ya halatta jininsu da dukiyarsu shine yace wa bil walidaini ihsana wato uwa da uba mahaifa ku kyautata musu matukar kyautatawa kenan anan an shahi fi'il sai aka wanzar da maf'ulul mutlaq shine aiwa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma mahaifa wato matukar kyautatawa wannan gaba tana nuna mana girman haƙƙin mahaifa akan mu'mini saboda bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala babu wani haƙƙi mai girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifa don haka wasu ayoyi za su biyo baya waɗanda suke tabbatar mana da haka inda Allah yake gama wato haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa abu ɗaya kamar yanda anan yace wa bil walidaini ihsana wato uwa da uba ubangiji ta'ala yace ku kyautata musu matukar kyautatawa micece hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da yake hada haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa abu daya malamai suka ce hikima anan domin ubangiji subhanahu wata'ala shine ya samar da kowa da komai dan haka haƙƙin shi yafi kowane haƙƙi girma akan bawa wanda su kuma uwaye sune sababin samuwar kowane bawa a ban kasa uwa da uba sune sababin samuwar mu a ban kasa dan haka kuma haƙƙin su yafi haƙƙin kowa girma akan mu ubangiji ta'ala shi ya halice mu ya samar da mu a babu haka su uwa da uba sune sababin samuwar mu a ban kasa kenan dan haka bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala babu wani haƙƙi mafi girma akan mu sama da haƙƙin uwaye dan haka ubangiji ta'ala ya hada haƙƙin su kenan da nashi a wannan aya sai yace imma ya budu ganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma idan dai daga cikin mahaifa wato ya kai matsayi wanda yake na dattijantaka a gunka kai kake kula da shi kake ciyar da shi kake shayar da shi kake daukan dawainiyarsa aw kilahuma ko kuma mahaifan gaba ɗaya uwa da uba sun kai matsayin dattijantaka kuma a gunka ubangiji ta'ala ya ce falata kullahuma uf wato karka yi musu tsoki lafazin uf wato ita ce kalima wadda take koma baya daga cikin dukkan wata kalima wadda take mummuna ma'ana shine atazajjar ma'ana kamar ka nuna kashin hakuri da kosawa wanda a Hausa idan mutum ya kosa da abu ya ishe shi shine mutum yayi tsoki da abu to su mahaifa daidai da tsoki baya halatta kai musu kenan karka ga cewa dawainiyarsu da kake dauka yau da gobe kaga abun cewa ya girmama a kanka har ya kai kai musu tsoki Ubangiji Ta'ala ya ce karkai wa kullahuma qawlan kariba Ubangiji Ta'ala ya ce ka fada musu fada wadda take ta girmamawa fada wadda take mai laushi wadda take mai faranta zuciya duk wata kalima mai laushi wadda take kikkiawa to ba wanda yafi dacewa ka fuskantar masa da wannan kalima sama da mahaifa shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa kullahuma qawlan kariba ka fada musu fada wadda take ta girmamawa to dan haka a takeice malam ya zo da wannan aya kenan domin ya nuna mana wato hakikanin tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wataala a cikin ibada tare da nisantar wato bauta ma wajensa sannan aya ta uku ko mu ce aya ta hudu a baban fadar Allah subhanahu wataala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a Ubangiji Ta'ala yace wa abudullaha ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada wa la tushriku bihi shay'a wato kada ku daidaita wani abu da shi a cikin haƙƙinsa lafazin wa la tushriku an ciro shi ne daga ashirk idan aka ce ashirk shine at-taswiya at-taswiyatu baina shay'aini daidaita tsakanin abubuwa guda biyu da yace wa la tushriku bihi shay'a kar ku daidaita wani abu da Allah a cikin abin da yake haƙƙinsa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ko ita ce ibada kenan duk wanda ka dauki wani abu mai sunan ibada ka sarrafa masa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to ka daidaita shi da Allah ka ce daidai suke shine anan bayan Allah ya mana umarnin cewa mu kadaita shi a cikin ibada kuma kai tsaye sai ya hane mu game da shirka da yace wa abudullaha ku kadaita Allah a cikin ibada sai yace wala tushriku bihi shay'a wato kada ku hada bautarsa wato da wani sai yace wabil walidaini ihsana wato uwa da uba wato ku kyautata musu matukar kyautatawa sai yace wa bizil qurba Ubangiji Ta'ala yace dan uwa wanda yake na kusa wato shi ma ku kyautata masa wa bizil qurba ma'ana dangi wadanda suke na kusa Ubangiji Ta'ala yace ku kyautata musu ma'ana duk wanda ke akwai danganta tsakaninka da shi zumunta tsakaninka da shi to wannan ya zama wajibi ka kyautata masa shine malamai suka ce duk wanda kuka hadu da shi akaka na hudu an gane ko akaka na hudu ya zamanto kuka hadu da shi to wannan akwai zumunci tsakaninka da shi ba ma kaka na farko ba kaka na biyu ba kaka na uku ba duk wanda kuka hade da shi akaka na hudu to wannan ka tabbata cewa dan uwanka ne na kusa wanda kuma yana da haƙƙi akan ka na zumunta shine Ubangiji Ta'ala ya umarni anan cewa wa bizil qurba yake cewa ku kyautata ma wato dangi wato shine dangi dan uwa wanda yake ma'abucin kusaci sai yace wal yatama haka nan murayu Ubangiji Ta'ala yace ku kyautata musu lafazin al yatama jam'i ne na yatim idan aka ce yatim kenan shine mammata abuhu qablan hulu duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin shi ya balaga kenan kafin shi da ya balaga in mahaifinsa Allah ya masa rasuwa shine ake kira da maraya an gane dan haka a shar'ance shi maraici yana kasancewa ta bangaren uba ba ta bangaren uwa ba dan da mahaifiyarsa ta rasu ko yau aka haife shi wannan ba a kiran shi maraya matukar mahaifin shi alai an gane ko sabani ga dabba shi maraici ga dabba ta bangaren uwa yake ba bangaren uba ba amma a cikin ƴaƴan adam maraici ta bangaren uba yake don haka malaman suke cewa mammata waliduhu qabla bulughihi duk wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga to shine ake kira da wato maraya shine anan Ubangiji Ta'ala yace waliyatama wato marayu ku kyautata musu sai yace wal masaki ne wato miskinai su ne talakawa mabukata Ubangiji Ta'ala yace ku kyautata musu sai yace wal jari zil qurba wato makwabci wanda yake ma'abucin kusaci da kai Ubangiji Ta'ala yace shi ma ka kyautata masa wanda gaya makwabcinka ne kuma dan uwanka ne kenan yana da haƙƙi biyu ga haƙƙin makwabta kuma ga haƙƙin ƴan uwantaka tare da cewa malamai sun yi bayani makwabta kala uku ne akwai makwabcin da yake da haƙƙi uku akan mutum akwai makwabcin da yake da haƙƙi biyu akwai makwabcin da yake da haƙƙi daya makwabcin da ke da haƙƙi uku shine makwabcinka ne dan uwanka ne kuma musulmi ne kaga ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin ƴan uwantaka sannan ga haƙƙin musulunci sannan makwabcin da ke da haƙƙi biyu shine makwabci ne kuma musulmi ne ba ka da wato danganta tsakaninka da shi kenan wannan yana da haƙƙi biyu ga haƙƙin musulunci kuma ga haƙƙin makwabtaka makwabcin da yake da haƙƙi ɗaya shine wanda yake makwabtaka da kai ba musulmi bane kuma ba ɗan uwanka bane wannan iya abin da yake kanka kawai haƙƙin makwabtaka to shine anan Ubangiji ta'ala yace wal jarizil qurba wato makwabci wanda yake ma'abucin kusaci Ubangiji ta'ala yace ku kyautata masa sai yace wal jarizil junubi haka nan da makwabci wanda yake na nesa ne ake nihi na nesa wanda babu danganta tsakaninka da shi kawai iya abin da ya hada ka da shi makwabtaka gaya makwabcinka ne kuma dan uwanka ne musulmi to wannan ka kyautata masa sai yace wasahibi bil jambi wato da ita ce mata idan aka ce as-sahibu bil jambi wasu malamai suka ce mata tare da cewa wasu malamai sun tafi akan as-sahibu bil jamb shine wato makwabci wanda kenan bulaguro ya hada ka da shi wanda kuna cikin bulaguro duk wanda kuke kusa da shi a cikin wannan tafiya to wannan makwabci ne shine ake kira as-sahibu bil jamb to dan haka ita ayar ta kunshi kowanne daga cikin su kenan mata tana iya daukan ma'anar as-sahibu bil jamb kenan aboki wanda yake na kutu da kutu kenan na kusa ko kuma kenan aboki wanda yake na bulaguro wanda kenan mota ta hada ku da shi wato bulaguro ya hada ka da shi to wannan shi ma yana da haƙƙin makwabtaka akan ka sai yace wa bin sabili wato haka nan wasahibi bil jambi sai yake cewa wa bin sabili wa ma malakat aymanukum sai yake cewa da bako wanda yake dan wucewa sai yake cewa wa ma malakat aymanukum ko da abin da damar ku ta mallaka wato na ku yangi Ubangiji ta'ala yace su ma ku kyautata musu sai yace inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan faqura lalle Ubangiji ta'ala baya kaunar duk wanda ya kasance mai takama mai jiji da kai mai alfahari a takaice ita wannan aya kenan tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa kadaita Allah a cikin ibada abu ne wanda Allah ya wajabta mana domin anan umarni ne Ubangiji ta'ala ya mana don haka malam ya shigo da wannan aya wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku kadaita Allah a cikin ibada kada ku hada bautarsa da wani abu kenan kaga umarni da hani ayar ta kunsa umarnin shine kadaita Allah a cikin ibada hanin wato shine hada bautar Allah da wani kamar yanda yake cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga farko me yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum yace ya ku mutane ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada allazi khalaqakum ubangijin da ya halicce ku ma'ana ya samar da ku daga babu wallazina min qablikum ya halicci wanda ke gabanin ku na al'ummu la'allakum tattaqun dan ku kare kanku game da azabar shi a gobe kiyama domin ba komai ba yake ba bawa kariya game da azabar Allah a gobe kiyama face kadaita Allah a cikin ibada shine tauhidi sai yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ubangijin da ya maida muku kasa tamkarshin fuda kuna tafiya akan ta kuna zuwa duk inda kuke so was-samaa'a bina'an ubangijin da ya maida muku sama ta zamanto tamkar wata rumfa akan ku wa anzala minas samaa'i ma'an ubangijin da ya saukar muku da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, a sababin wannan ruwa ya fitar muku da ƴaƴan itace matsayin abinci ne gare ku. Sai yace fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma ubangijin ku kishiyoyi a cikin abin da yake haƙƙin sa. Kaga wannan hani ne ubangiji ta'ala ya mana game da shirka, cewa kar mu hada gotar sa da wani. Sai yace wa antum ta'lamun alhali, kun yi sanin cewa baya da kishiya. Sannan aya ta gaba shine yace wa qauluhu ta'ala, da fadar sa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, ubangiji ta'ala ya ce ce da su ku zo, atlu ma harrama rabbukum alaikum, na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku, alla tushriku bihi shay'a, na daga cikin abinda ubangijinku ya haramta muku shine kada ku hada bautar sa da wani. Allah ya hane mu wato game da shirka, ya haramta mana shirka. Shine yace Allah tushriku bihi shay'a, kar da ku hada bautar sa da wani abu. Don haka anan inda wani zai maka tambaya ya ce maka wai a cikin duk abin da Allah ya haramta menene yafi kowanne girma a cikin su, sai ka ce shirka. Ko aka tambaye ka wani abu ne wanda Allah ya yi hani wanda ya fi kowane abu girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da ya hani, ita ce da ya shirka. Ko a tambaye ka a ce a cikin manya-manyan zunubai wani zunubi ne ya fi kowane zunubi girma, ita ce da ya shirka. Don haka anan Allah ya gabatar da ita, shi ne ya ce qul ta'alu, ce da su ku zo, atlu ma harrama rabbukum alaikum, na karanta muku abin da ubangijinku ya haramta muku. Sai yace Allah tushriku bihi shay'a, kar ku hada bautar Allah da wani. Ma'ana shirka ita ce farkon abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mu. Sai yace wa bil walidaini ihsana, wato uwa da uba ku kyautata musu, matukar kyautatawa. Kaga anan ma Allah ya hada haƙƙin sa wato da haƙƙin mahaifa, saboda Allah ya hane mu game da shirka. Kenan kai tsaye ana umarnin mu game da abin da yake shiyanci shirka, shine kadaita Allah a cikin ibada. Bayan kadaita Allah a cikin ibada kenan sai kyautata ma mahaifa, shine yace wa bil walidaini ihsana, wato uwa da uba wato ku kyautata musu, matukar kyautatawa. Sai yace wala taqtulu auladakum min imlaq, ubangiji ta'ala ya ce kar ku kashe ƴaƴanku wato min imlaq, wato a sababin talauci. Wala taqtulu auladakum, kar ku kashe ƴaƴanku min imlaq, wato saboda talauci. Wannan aya kenan ubangiji ta'ala yana hani cewa kada mu'mini kada bayinsa wato su kashe ƴaƴansu saboda tsoron talauci. Kamar yadda a cikin suratul Isra ubangiji ta'ala na faɗa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci. Kamar yadda wannan ɗabi'a ce wadda take ta maguzawa tun a jahiliya kafin zawar musulunci. Idan mutum an haifa masa iyamaci, yakan zuwa yakan je yayi rami ya binne ta. Kuma haka wasu sukan binne hatta da ƴaƴa maza wato da ransu, ba don komai ba, saboda wai jin tsoron talauci. Don haka anan shine ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yayi hani anan yace wala taqtulu auladakum min imlaq, kar ku kashe ƴaƴanku min imlaq, wato saboda talauci. Kenan dan talauci ya addabe ka, kar ka kashe ƴaƴanka. Kuma haka dan jin tsoron talauci kenan, ko a gaba kenan kana tsoron cewa in aka ci gaba kenan talauci zai iya mamayarka, to kar ka kashe ƴaƴanka. Kenan a wannan aya shine malamai suka ce talaucin ya riga ya tabbata. Ita kuma waccan aya kenan mutum yana da dukiyar amma yana jin tsoron talauci nan gaba, to kar mutum ya kashe ƴaƴansa dan jin tsoron talauci. Don haka anan sai yace nahnu narzuquhum wa innana nahnu narzuqukum wa iyyahum, ubangiji ta'ala ya ce mu muke azurta ku wa iyyahum da su ƴaƴan. Kenan anan sai ka tsaya kai nazari, kai kanka ba kai kake daukan dawainiyar kanka, ubangiji subhanahu wata'ala shi yake daukan dawainiyar ka. Dan haka a can sai ya ce nahnu narzuqukum narzuquhum wa iyyahum, wato ƴaƴan naku mu muke azurta su wa iyyahum da ku kanku. to dan haka yana daga cikin wato kashe ƴaƴa domin jin tsoron talauci tsarin da makiyan Allah suka zo mana da shi wato na takaita iyali na wai tsarin iyali da misali mutun ya takaita aihuwa domin yin haka muna nazato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna nazato da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ku haramu iya abinda suke da awar cewa wai idan jama'a suka yawaita a ban kasa bayan da za a yi wai kasa ta iya daukan nauyin jama'a kuma wurin noma zai yi karanci talauci zai addabi jama'a dan haka suke bin hanyoyin yaya za a yi a rage aihuwa wanda yawaita aihuwa alkhairi ne ga musulmi alkhairi ne domin musulmi za su yawaita a ban kasa masu tauhidi za su yawaita a ban kasa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin umarnin cewa a auri mata masu matukar aihuwa masu matukar soyayya ga mazansu saboda yawaita ta jama'a ta musulmi wannan alkhairi ne a ban kasa to su kuma makiyan Allah menene manufar su ba sa so musulmi su yawaita dan haka duk irin wannan tsarin iyali to sun yi shigowa da shi a kasashen da suka ga musulunci yana bunƙasa dan haka da yake kullun ana kururuta talauci ga kasashen sai su zo suna mana alƙawalla amma dole sai an bi wannan tsari na dokoki da suka zo da shi kuma sai aka samu wasu bara gurbi daga cikin malamai da sarakuna waɗanda suke na gargajiya ana amfani da su akan irin wannan cimma wannan manufa wanda wannan manufa ko manufa ce wadda take haramtacciya su manufar su daban kuma yanzu ana maganar cewa mun yi yawa yawan aihuwa muke kadiba kasar China sama da kusan mutum miliyar 2 amma wata shinkafar da muke ci a kasar mu wanda ba mu ce ba din mun yawa mutum miliyan 25 amma daga can ake kawo shinkafar da ake ci anan noman da suke yi a can anan ake ci kuma yanzu yanda Allah ya albarkaci kasar mu da wannan fadin kasa yanzu yaushe ne za a mamaye wurin nan har a ce wurin noma yayi kadan a kasar nan to dan haka abubuwa ne wanda duk wanda yake da basira yake da tunani wallahi ba yanda za a yi ya gamsu da irin hujojin da suke kawo dan haka yawaitar musulmi a ban kasa wannan alkhairi ne kuma abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma sahabbansa addu'ar cewa Allah ya yawaita musu iyaya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Anas dan Malik addu'ar cewa Allah ya yawaita ƴaƴansa. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari Anas yake cewa ƴaƴa wanda ya haifa na tsatsan shi babu jika a ciki ƴaƴa 130. Dai yana bin dai babu jika a ciki ƴaƴa 130. Dan haka shine sun yi lissafi sun ce wai duk mace ta Niger wai akalla tana aihuwar ƴaƴa 7 zuwa 8. Kowace mace a Niger galibi matan Niger tana aihuwar ƴaƴa 7 zuwa 8 to shi yasa aka mana hashashen cewa nan da ƴan shekaru zamu kai wajen mutum miliyan 50 da abin da yake sama da haka kenan ya kamata a yi kokari ta kowace hanya abin yanda za a takaita aihuwar shi yasa yana daga cikin irin waɗannan hanyoyi daga an kai mace tana naƙuda ƴan mintuna kawai dole za a tsaga cikin ta yasa in an mata ɗaya an mata biyu sai a ce a ya kamata a tsaye da aihuwa saboda in nan gaban ta dau ciki zai iya zame mata hadari ƴan mintuna kadan to ka dauka kafin a zo akan irin wannan bala'i da musiba yanzu ko ka dauka a cikin kauyuka a cikin mace goma da suke aihuwa wace ce ake tsaga cikin a ce sai an huda amma daga an kama mace kawai kai tsaye sai a ce sai a yanka ciki duka kuma wanda wata duka yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin haƙƙaƙa wannan manufa ta rage aihuwa da irin wata huduba ta banza da su likitocin suke ma mata na cewa ai ya kamata ki huta mace in tana yawan aihuwa saukin tsufa take menene da sauransu abubuwa daban-daban kamar yanda wata ta huto tana da awar cewa wai duk macen da take so ta kare kyawun jikinta to ya kamata a ce ai ta takaita aihuwa shine sai wata ta maida mata martani tace ina ma a ce mahaifiyarki bata haife ki ba domin ta kare adan jikinta kai tsaye ta maida mata martani to duka irin waɗannan hudubobi da zaran mace ta je likita za a ringa mata a sa miki kaza a sa miki wani karfe ko ki ringa daukan magani ko ki ringa menene ya kamata a ce kina daukan tazara to wannan duka abubuwa ne waɗanda suke manufofin waɗannan makiyan Allah ne ake son a tabbatar da su to dan haka wannan munana zato ne da Ubangiji subhanahu wata'ala munana zato da Ubangiji subhanahu wata'ala ku haramu ne arziki abu ne wanda ke hannun Allah shi ya dauki nauyin ciyar da bayinsa kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin dan haka kar ku manta lokacin wancan tsohon shugaba anan an dauki har da wasu malamai da wasu yan jarida aka kai su Masar sai da suka yi kusan wata uku ana ba su farmasiya an gama sun zo za su fara yada wannan manufa har sun fara tallarci a gidan radio wata guduba da yayi a gada zai ce ai ya kamata yace ai a aiko a yawaita ai alkhairi ne ya za a zo a ce mu takaita kowa ya san abin da tsohon shugaba ya faɗa akan wannan masalan daga wannan lokaci maganan nan da ya rushe duwan na manufar tasu dan haka dai ba sa son musulmi su yawaita ne in musulmi suka yawaita kenan dole ba za su samu sakewa za a mamaye su za a fi karfin su a ban kasa shi ko wannan alkawari ne na Allah musulunci shine zai daukaka ya kire komai shine anan yace wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe ƴaƴanku min imlaq wato saboda talauci Ubangiji ta'ala yace nahanu narzuqukum wa iyyahum wato ku da ƴaƴan naku Ubangiji ta'ala yace mu muke azurta ku mu muke azurta ku sai yace wala taqrabul fawahisha Ubangiji ta'ala yace kar ku kusanci alfawahisha wato alfasha in aka ce alfawahish jam'i ne na fahisha duk abinda Allah ya haramta tare da cewa in aka ce alfahisha abin da yake matuƙa a wajen mu ne duk wani aiki na saban Allah to kar mu kusance shi ba ma aikatawa ba anan Ubangiji ta'ala yace kar ma mu kusanta sai yace ma zahara minha abin da ya bayyana daga cikin ta wa ma baqana da abin da ya buya kenan da abin da ya bayyana a cikin jama'a na alfasha da abin da ya buya wanda daga kai sai Allah to kar ka kusanci duk wani aiki wanda yake na saban Allah sai yace wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq wato kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe illa bilhaqi wato sai da gaskiya ba'ana duk wata rai Ubangiji ta'ala ya haramta a zubar da jininta sai da gaskiya sai in ta cancanta a zubar da jini kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-tayyib az-zani والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق مفارق للجماعه فذا الله yace zubar da jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku farko manzo Allah yace asayyib zani wato wanda ya taba yin aure ingantacce idan yayi zina manzo Allah yace to jinin sa ya halatta na biyu ran da ta kashe wata rai akan ganganci to shi ma jinin sa ya halatta na uku a tariki didini ila mufariki lil jama'a mutumin da ya bar addinin sa ya ridda yana musulunci ya koma wani addini to wannan jinin sa ya halatta ko kuma yazo da abin da ya halittar da jinin sa abin da zai nuna cewa ya ridda to dan haka zubar da jini laifi ne wanda yake mai girma in ba jinin da Allah ya halitta zubar da jinin to shine anan Ubangiji ta'ala yace wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq wato kar ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da gaskiya kenan sai in ran ta zo da abin da ya cancanta wato a kashe ta sai yace zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wato wannan galgadi ne ubangijin ku yake muku wasiya da shi zalikum wasaqum bihi wannan abu ne wanda ubangijin ku yake galgadin ku game da shi la'allakum ta'qilun wato dan ku hankalta ku fahimci inda aka sa gaba kina waɗannan abubuwa da aka zalu sannan sai yace wala taqrabu malal yatim kar ku kusanci dukiyar maraya an gane ku ta hanyar kenan barnata dukiyar sa illa billati hiya ahsan ubangiji ta'ala yace sai ta hanya wadda take mafi kyau ma'ana tattala masa dukiya
kenan duk abin da mutum zai yi in dai na zalimtar maraya ne game da dukiyar shi to wannan haramu ne Allah ya haramta shi da nasi na alqur'ani wala taqrabu malal yatim kenan kar ku kusanci dukiyar maraya ta hanyar kenan barnata masa dukiya illa billati hiya ahsan sai ta hanya wadda take mafi kyau sai yace hatta yabluga ashudda hatta ya guluga ashudda ubangiji ta'ala yace sai ya kai wato matukar karfin sa kenan sai ya kai lokacin da ya balaga in ya balaga in zaka damka masa dukiyar sa to ka nemi shaidu kenan sai an jarraba shi ma in ya balaga kenan sai a dan bashi wani jari a ga ya iya tattala dukiya ko bai iya tattalawa ba in an fahimci cewa har yanzu dai akwai sauran wauta tare da shi bai iya tattala dukiya ba to a wannan lokaci bai ya halatta a damka masa kenan koda ya balaga sai an jarraba shi kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ubangiji ta'ala yace ku jarraba wato marayu idan suka isa aure ma'ana shine suka balaga fa in anastum minhum rushdan idan kun sani cewa sun shiryu sun san zafin dukiya sun iya sarrafa ta ubangiji ta'ala yace fadfa'u ilayhim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu amma in za a ba su sai ka samu shaidu ka tabbatar musu to dukiya ta wane wanda aka damka a hannuna to daga yau zan damka masa dukiyarsa shine anan yace hatta ya buluga ashudda wato sai ya kai kenan cikar karfin sa kenan shine lokacin da ya balaga sai yace wa auful kayla wal mizana bil kisb ubangiji ta'ala yace ku cika zakka da sikeli bilkisidi wato game da adalci kenan in za ku yi awo na sikeli ko za ku yi awo na zakka to ku cika ma'auni sai yace la nukallifu nafsan illa wus'aha ubangiji ta'ala yace ba ma dora ma rai wani abu face gurgurdan ikon ta duk abinda Allah ya dora mana to gurgurdan iyawar mu ne domin Allah bai taba dora ma bawa wani abu abinda yafi karfin sa shine yace la nukallifu nafsan ba ma dora ma rai wani abu illa wus'aha face gurgurdan ikon ta sai yace wa idza qultum fa'dilu ubangiji ta'ala yace in za ku yi fada wato ku yi adalci duk abinda za ku fada ku yi adalci koda a kanka ne za ka faɗi fada to ya zama to kai adalci kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw fakiran fallahu awla bihima shine yace wa idza qultum in za ku yi fada fa'dilu ku yi adalci sawa'an ga wani ne zaka yi fadar ko ga kanka ne zaka fada to kai adalci sai yace walau kana za qurba koda shi wanda za ku yi fada a kansa ya kasance ma'abucin kusaci ne gare ka koda mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko matarka ko danka ko dan uwanka in dai zaka yi wata fada game da shi to kai adalci sai yace wabi ahadillahi awfu game da alƙawarin Allah ku cika ma'ana alƙawarin Allah ku cika duk alƙawarin da kuka yi tsakaninku da ubangijinku subhanahu wata'ala ku cika alƙawari na farko wanda muka yi game da ubangijinmu shine kadaita shi a cikin ibada to ya zama wajibi mu cika game da wannan alƙawari sai yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaru wannan wato ubangiji abinda aka ambata ubangijinku na muku galgadi da shi la'allakum tadhakkarun wato dan ku wa azatu wato ku yi masa da'a sai yace wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan tafarki na ne wanda yake mai kekke fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace ku bi shi tafarkin Allah subhanahu wata'ala ku shine musulunci musulunci kwa tafarki ne wanda yake mai kekke babu karkata a cikin sa kuma shine hanya daya daya wanda Allah ya mana umurnin cewa mu bi shine yace wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan tafarki na ne wanda yake mekekke fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace ku bi shi wala tattabi'u subula wato kar ku saki ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili wato sai ta kautar da ku gabarin tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya umarce ku kenan dan haka bin wannan tafarki ko yana karkashin bin karantarwa ta alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya saki alqur'ani da sunna to ya kauce ma wannan tafarki na wannan ubangiji subhanahu wataala wanda ya umarni cewa mu bi shine yace wala tattabi'u subula wato kar ku sake ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili in har kuka sake kuka bi wasu hanyoyi na daban ba tafarki na ba ubangiji ta'ala yace sai ya kautar da ku ga barin tafarki na dan haka kenan hanya daya daya wato ita ce hanya ta alkitabu was sunna kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisi ingantacce cewa wannan al'umma za ta kasu kashi 73 kashi 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama wato illa kashi daya daya aka tambaye shi wanne ne sai ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi tafarkin da nake kai a yau ne da sahabbaina ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke kai shine alqur'ani da sunna dan haka wannan ita ce ake kiranta al-firqatun najiya sai yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan abinda aka ambata muku ubangijin ku na muku galgadi game da shi la'allakum tattaqun wato dan kusar dokokin sa qala ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na fada man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya kalli wasiyar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam allati alaiha khatamuhu wanda tambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kanta idan aka ce khatam shine wato tambari kenan shine wato kashi wasiya wato ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke akwai tambarin sa akan ta sai ya ce fal ya kara qaulahu ta'ala wato ya karanta fadar Allah subhanahu wataala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a ila qaulihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wato ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda wato wai ba yana nihin cewa akwai wata wasiya ta musamman wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta yayi kashe akan ta an gane ko ba yana nihin haka ba a yana nihin cewa waɗannan ayoyi tamkar wata wasiya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi domin shi yazo da wannan alqur'ani domin wannan ayoyi sun kunshi wasu manyan wasiyoyi guda goma wanda ubangiji subhanahu wataala ya galgadi bayin sa da shi an gane ku dan haka kenan ba yana nihin wata wasiya ba wanda take ta musamman kamar yanda wasu suke da awar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya rubuta wata wasiya ta musamman ya damka ma Aliyu Allah ya kara masa yadda kamar yanda shi Aliyu Allah ya kara masa yadda wani lokaci Abu Shuhaifa ya tambaye shi yake cewa hal aihida ilaikum annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi shay yake cewa ya Ali shin wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maka wata wasiya ta daban da wani abu Aliyu sai yake cewa la wallazi falaqal habba wa bara an-nasma nasma yace illa fahama yu'tihi Allahu ta'ala rajulan fil qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifa yace a manzon Allah bai rubuta wata wasiya ta musamman ya bani yace rantsuwa nake da ubangijin da ke fasa kwaya dan tsuro ya fito rantsuwa nake da ubangijin da ya kage halittar halittu sai yace kawai sai dai fahimta da Allah yake ba bawa game da littafin alqur'ani mutum ya fahimci wani abu wanda wasu ba su fahimta ba yace wa ma fi hadhihi as-sahifa yace da abin da ke cikin wannan takarda sai aka tambaye shi me yake cikin takaddar sai yace al-aqal hukunce hukuncen diya wa fikakul asir wato da yin belin wanda aka ribace shi a fagen daga sai yace wa Allah yuqtala muslimun bi kafir kuma kar a kashe musulmi a sababin ya kashe kafiri wannan sune kawai iya abinda na sani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta mana a wannan takaddar to shine anan kenan yace duk wanda yake so ya kalli wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke akwai tambarin sa akan wannan wasiyar to ya karanta wannan fadar Allah subhanahu wataala tun daga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum har izuwa fadarsa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, sai yace zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Insha Allah nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.